rangi jina babu yaka ahering ubangi jina babu yaka kaunar ubangi jina babu yaka oh kaunar ubangi jina ai babu yaka salamar ubangi jina ai babu yaka salamar ubangi jina babu yaka aleriye ubangi jina babu yaka
Abin mama kinai kafin san Yesu Kristi shi ariga ya sanne abin da yayi si ya bani babu wanda zai bani abin da yayi si ya yi min babu wanda zai yi min shine mai biyan bukatu shine mai bada salama Chicken duck and junior babu wanda zai abin da yayi Shine mai biyan bukatu Shine mai bada salama Chicken duck and junior babu wanda zai abin da yayi
Ai, babu.